بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin wanda shine yammacin 10 ga watan Ramadan shekarar Hijira 1446 daidai da 10 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke karatu a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma yau insha Allah za mu gabatar da darasi na biyu kenan a cikin tafsirin suratul baqara mun fara jin bayanai game da farkon surar daga fadin Allah madaukakin sarki alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi zuwa inda Allah yake cewa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun malam sake karanta mana wadannan ayoyi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
Ubangiji ya ce alif lam mim wato alif lamun mimun zalikal kitabu la raiba fi wannan littafi ne wanda babu wani abun kokonto a cikinsa hudan shiriya ne shi lil muttaqina ga masu takawa alladhina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suke imani da ghaibi wa yuqimuna as-salata kuma suke tsayar da sallah wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum alladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su walladhina kuma sune wadanda yu'minuna bima unzila ilayka suke imani da abinda aka saukar zuwa gare ka وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ da abinda aka saukar a bayanka a gabaninka wabil akhirati hum yuqinun kuma su din masu sakankancewa ne game da ranar lahira ulaika wadannan ala hudan min rabbihim suna kan shiriya daga ubangijinsu wa ulaika kuma wadannan humul muflihuna sune masu samun babbar rabo mun ji wasu batutuwa dake da alaka da suran da takaitaccen wato bayani ko fashin baki akan abubuwan take dauke da shi na sakonni sannan muka fara tattaunawa abubuwan da malamai suka ambata game da ma'anar alif lam mim da ire-irenta cikin huruf muqatta'a a inda muka ji ra'ayoyin malamai karshe dai aka tike akan cewa waɗannan kalmomi ko waɗannan harufa da ire-irensu Allah ne kawai ya fi sanin abin da yake nufi da su su malamai sun yi iyana su ne na ƙoƙarin fitar da wasu hikimomi wani abin lura shi ne duk inda kaga an kawo waɗannan harufa a farkon sura, mafi yawan lokaci abinda ke biyo baya yakan kasance kirari ne da jinjina ga Alƙur'ani, kama a nan ɗin alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi, kama a Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqq, haka idan ka dauka kaman suratu Ibrahim alif lam mim kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, idan ka dauka kaman irin hami tanzilun min ar-rahmanir rahim abin nan fusilat kenan kitabun fusilat ayatu, haka irin hamim ayin sin kaf, sai aka ce kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allah, haka qaf wal qur'anil majid, zaka ga ko ina da an fadi waɗannan harufa to abinda ke fara biyo baya yakan kasance take ne ko kirari ko bayani akan falala alqur'ani. Wannan yana da gaskiya abinda malamai suka yi ishara zuwa gare shi. Da haka Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu, wannan littafi la raiba fihi, babu kokonto a cikinsa, hudan shiriya ne lil muttaqina. A mun ji cewa abinda ake ce ma wato ar-raib, ar-raib shine al-iltibas, wato abin ya rikice a kasa gane gaskiyarsa daga rashin gaskiyarsa, shine mafi karancin mukami na rudewar abubuwa, ballantana kuma a kai ga mafi girma wanda shine shakka, daidaituwar cewa eh ko a'a, wani lokaci suna zuwa su wakilci junansu. Shi ar-raibu wato shine abinda zai zama kwakwalwar mutum ta kasa gane gaskiya tana cikin taraddadi, kamar yadda Allah yake cewa wahila bainahum wa bainama yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim, sai Allah yace mene min qablu ko innahum fi shakkin fi shakkin murib, innahum kanu fi shakkin murib, cikin sabai ko yau sun kasance cikin shakka wacce take ne mai rikitarwa, a haka wartabat qulubuhum, Allah yace fahum fi raibihim ya'mahun, ya taraddadun ne na wannan sura kenan nam na tauba, haka idan ka dauki wala yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim, duk wannan ayoyin da ire-iren suna gwada maka wato kokonto da rashin fahimtar abu da yake sha makance zuciyar kafirai ko munafikai, kamar yadda Allah ya ce wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtiluna, ga sunan dai da yawa, saboda haka shi ar-raib shine kokonto da shakka wanda ke haɗe da mummunan alƙadari da mummunan manufa, ita kuma aka ce a shakku ga magarin shakka shine ya zama abu mutum bai fahimce shi ba 50-50, yana ganin A ko A'a, yana ganin A ko B, 50-50 sai a ce to shakka, haka kamar fa in kunta fi shakkin mimma nazzalna alayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qabl, da ire-iren a unzila alaihi dhikru min bainina bal hum fi shakkin min dhikri, wato mutum ya kasa gane a ko a'a ba tare da ya da wata manufa ba sai a kira shi da suna shakka, amma idan ya zama mummunan manufarsa ta hana ya fahimci gaskiya to wannan sunan shi ar-raib, to Allah yace babu kokonto a cikinsa. Malamai suna ganin wannan wajen labari ne, ana ba mu labarin babu kokonto, amma ma'anarsa ana cewa ne kada ku yi kokonto, wato al-khabaru ne bi ma'anar insha, kama Allah yana cewa ne la tartabu fihi, ya ku muminai kar ku sake ku sanya shakka a cikin ainihin alqur'ani mai girma, Allah ya ce hudan kuma shi alqur'ani shiriya ne lil muttaqina, ga masu jin tsoron Allah, ga masu takawa, abinda ake ce mataqawa da Hausa muna cewa jin tsoron Allah, amma ma'anarta tana da fa'i fiye da haka. Al-Imamu Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya da littafi musamman fawaidu taqwa fil Qur'an al-Karim, littafi ne karami mai fa'ida kwarai da gaske, kafin shi wasu malamai da yawa sun yi kokarin su bayyana me ake nufi da taqwa, zaka ga maganar tana cewa taqwa tana nufin samun wani abu na kariya da zai kare ka daga azabar Allah ta hanyar aikata ayyukan da Allah ya ce ka aikata da guje ma ayyukan da Allah ya ce ka bari, sawa'un ayyukan nan na hannu ne ko na zuciya ko na dukiya ko makamantansu. Kuma ya zama kana yin haka a bisa hasken shari'a Al-Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato shine ittikhadhu waqayatin min azabillahi wa zalika bi fi'li awamiri wa tarki nawahihi, ka dinga kokarin kare kanka daga azabar Allah ta hanyar aikata abinda Allah ya ce a aikata da guje ma abinda Allah ya ce a bari. Wannan sai a ce yana da takawa. Wasu kuma suka ce wato at-taqwa an ta'amala bi ta'ati llahi ala nurillahi tarju thawaballahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhsha iqaballahi, ka dinga aikata abinda Allah ya umarta bisa hasken abinda Allah ya aiko na wahayi saboda san abinda Allah ya ce zai bayar na aljanna, ka dinga gujewa abinda Allah ya hana, kana aikata haka bisa hasken abinda Allah ya aiko saboda tsoron azabar Allah. Malamai sukan kwatanta kamar yadda aka rawaito daga sayyidina Ali, aka tambaye shi menene at-taqwa, yace at-taqwa shine kamar a ce ga wata hanya an zubar da fashashshiyar kwalba ko kayoyi a kai, sannan kuma kai baka da takalmi sai a ce ka ratsa wajen, kaga dole zaka dinga taka tsantsan duk inda ka daga kafarka ba za ka aje ba sai ka duba ka tabbatar da babu abin da zai cutar da kai. To abin da yake so musulmi ya zama kenan a cikin rayuwarsa, duk abin da zai aikata sai ya tabbatar da ba zai cutar da shi addininsa ba, shine ma'ana wala yaf'alu fi'lan wala illahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi, baya halasta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san mai hukuncin Allah game da aiki. Aka ce shari'a ga mu'minai, to ana akwai wani abu lura, me yasa ba a ce shari'a ga mutane ba a ce hudan linnasi, akwai inda aka ce hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, nan kuma aka ce hudan lil muttaqina, to a can hudan linnasi wato shari'a, in an tuna a baya mun magana akai akwai shari'a da ma'anar bayani, to shine hudan linnasi kenan, nan kuma shari'a da ma'anar keɓantacciyar shari'a da Allah yake keɓance muminai wanda ta tsiratar da su, da haka aka keɓance aka ce hudan lil muttaqina, irin ta ce qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa, kuma ana magana yanzu akan waɗanda alqur'ani yake musu tasiri, in sun karanta in an musu bayanin shi in an fassara musu za su karɓi shari'ar su yi aiki da ita, ba waɗanda suke ji su toshe kunnansu ko kuma su dinga cewa fi adhanina waqru, wanda suke cewa bas su akwai a kunnansu akwai abinda aka saka dalma aka rufe ba su fahimta ba. Wannan da ake magana anan al-muttaqun sune ruwan da Allah yake faɗa a cikin fadin sa cikin suratul Fussilat da yake cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Allah yake cewa shi al-Qur'ani shari'a ne ga mu'minai kuma waraka ce gare su, waɗanda ba mu'minai ba ko da sun saurara to su a cikin kunnuwansu akwai abinda ya toshe kunnansu, ba sa jin gaskiya ba sa aiki da ita kuma a idanun su riga sun makanci, su ne dai waɗanda Allah yake cewa mutanen kirki da Allah yake cewa ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'mini, cikin suratu Yunus Allah ya ce ya ku mutane haƙiƙa wato wa'azi ya zo muku daga Allah Ubangijinku, kuma wannan wa'azin yana warkar da cutukan zuciya, sannan shi wa'azin hudan shari'a ce wa rahmatun kuma rahama ce lil mu'minina ga ainihin mu'minai, saboda haka an keɓance mu'minai ana aka ce hudan lil muttaqina, wanda su ne mu'minai saboda ana magana akan shari'a ce wadda take wato ta mataki na hudu ɗin da muka ambata, wato shari'a samun shari'a ɗin. Al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito hadisi da isnadinsa shi da Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa ya habithullahu an-nasa yawmal qiyamati Allah madaukakin sarki zai sa a katange mutane a tsara mutane a farfajiyar ranar alkiyama a hana kowa motsi can anjima kuma fayunadi munadin sai a sanya wani mai shela yayi shela sai ya ce ainal muttaquna ina masu jin tsoron Allah sai su miƙe gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ce su tafi aljanna Allah ka sa muna cikin su sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce faman humul muttaquna to suwaye waɗanda za a kiraya a wajen sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sune qaumun ittaqushirka wa ibadatal awthani wa akhlasud din lillahi ta'ala sune mutanen da suka gujewa shirka suka gujewa bautar gumaka sannan suka tsantsanta bauta ga Allah Ubangiji Madaukakin Sarki duk wanda yayi wannan don Allah ya so ya shiga cikin masu takawa shine duk wani abu dake da alaka da shirka kar a same ka da shi ka a same ka da guru ko laya ko canfi ko sauraron wato bokanci ko dan bori ko kulla wani abu irin haka kar a same ka da bautar wani shehi ko kabari ko kiran wani Allah ko rantsuwa da wani Allah ko a same ka da tawakkali ga wani Allah duk waɗannan abubuwan ka guje su shine wanda suka nisanci shirka kenan sannan suka nisanci bautar gunki Allah kadai suke bauta ma sannan a bautar bauta Allah kuma suka tsaya suka yi iyayin su da ikhlasi sifa guda uku guje ma duk wani abu da yake da alaka da shirka sifa ta biyu guje ma bautar gunki sifa ta uku tsantsanta bauta ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ulaika humul muttaquna duk wanda ya samu wannan yana cikin waɗanda suke cikin masu jin tsoron Allah Allah ka sa mana cikin su saboda Allah ya ci gaba da cewa a wajen bayani akan siffofin irin waɗannan mutane da ake cewa muminai da Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina wato shiriya ga masu jin tsoron Allah sai Allah yake cewa a wani waje kamar da ya faɗa ar-raib mun magana akan ar-raib na'am sai ce allazina yu'minuna bil ghaib sune waɗanda suke imani da gaibi wa yuqimuna as-salata suke kuma tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su da shi wannan bayani ne na siffa na al-muttaqun wato za a fito da bayanan su dalla dalla daga cikin bayanan su shine yu'minuna bil ghaibi suna imani al-iman shine at-tasdiq suna gaskata duk abin da aka ba su labari a cikin alkur'ani abin da aka ba su labari na tashin alkiyama na hisabi na hawasu ra'i na aljanna da wuta da ceto da makamantansu sun yi imani da shi gabaki daya sun gaskata sun yi imani da mutuwa da kwanciyar kabari da mala'iku masu tambaya a cikin kabari da aljanu da mala'iku waɗanda ba a ganinsu duk mutum ya yi imani da wannan sannan kuma gabaki ɗaya ya yi imani da samuwar Allah duk da bai taɓa ganin Allah ba ya yarda akwai Allah da wannan ya yi imani da ghaibu shine al-imamu at-tabari yake cewa al-arabu tutliqu ma'anal imani ala at-tasdiq yace ma'anal iman inda al-arab at-tasdiq abinda ake nufi da imani a gun larabawa shine gaskata abu abinda aka baka labari ka gaskata yace wanda za a ce mutum ya gaskata abinda duk Allah ya bashi labari abinda bai gani ba sai dai labari daga cikin abinda ya faru a nan duniya wanda ya wuce da abinda zai faru a nan duniya nan gaba da Allah ya bada labari Allah ya bada labarin annabawa da suka shude da al'ummominsu da irin gwagwarmayar da suka yi duk ba mu taɓa gani ba amma mun yi imani da abin da Allah ya faɗa mun yi imani da halitta annabi Adam da samuwa annabi Nuhu da annabi Musa da Isa da Ibrahim da duk sauransu da al'ummominsu da suka shuɗe sannan abinda Allah ya bada labarin zai zo ya faru a nan gaba na tashin alkiyama da fitowar rana ta yamma da girgiza da za a yi da kecewar sama da ƙasa idza zulzilatil ardu zilzalaha dun mun yi imani wannan yana cikin al-imanu bil ghaibi da haka al-imamu a qabari yake cewa al-imanu kalimatun jami'atun lil iqrari billahi wa kutubihi wa rusulihi kalma ce da ta tattara dukkanin abin da ya shafi gasgata Allah da gasgata samuwar littafan Allah da gasgata samuwar manzannin Allah wa tasdiqul iqrari bil fi'li sannan kuma gasgatawa a zuci da kuma gasgatawa a aikace domin idan ka gasgata a aikace sai aga ka tashi kai abin da ya kamata kamar yadda kullu annabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk yayi imani da Allah ranar alkiyama to yayi kaza ko kar yayi kaza to sai aga ka tashi kana yin wannan aiki yace wa idza kana zalika kadhalika fallazi huwa aula bi ta'wilil ayati ashbahu bi sifatil qaumi siffan mutane an yakunu mawsufina bit tasdiqi bil ghaibi qawlan wa i'tiqadan wa amalan wanda za a ce mishi allazina min bil ghaibi shine wanda ya gasgata abinda bai taba gani ba a maganarsa ya furta cewa ya gasgata a zuciyarsa ya yadda ya gasgata kuma aikin sa ma yana cewa ya gasgata wannan imanin al-imanu bil ghaib mataki mataki ne al-imanu bil ghaibi darajatun kamar yadda Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam rahmatullahi alayhi yake fada kamar yadda Ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin kitabul iman nashi akwai wato mataki daban-daban wajen matakin imani da ghaibi Abu Ubaidin yake cewa wa hakadhal imanu huwa darajatun wa manazil wa in kana summiya ahluhu isman wahidan koda yake duk mutane ana ce musu ahlul iman amma imanin wani yafi na wani imanin wani yafi going deep fiye da na wani yace wa inna ma huwa amalun min a'malin ta'abbada Allah bihi ibadahu shi imani aiki ne cikin ayyukan da Allah ya bautar da mu da su wa faradahu ala jawarihi imani wani aiki ne da Allah ya daura mu gabobin mu waja'ala aslahu fi ma'rifatil qalbi asalin imani shine ka san Allah da zuciyarka thumma ja'ala al-mantiqa shahidan alayhi bayan ka yaqinanci Allah a zuciyarka sai kuma bakinka ya furta kalmar shahada kalmar imani thumma al-a'mal sannan sai kuma ayyukan imani sai kaga kana sallah kana azumi kana halartar juma'a kana halartar jami'i kana gujewa ƙarya kana gujewa fasikanci kana gujewa cin riba kana kaza to wannan imanin ka ya samu matakai guda uku kenan imanin zuci imanin baki da imani na ayyuka sai ya ce thummal a'malu musaddiqatan lahu ayyuka su suke gasgata cewa mutum da gaskiya ya yi imani akwai wanda zai ce shi ai imani a zuci ne baya aiki sai annabi cewa zuciyar ma babu imani kenan ƙarya yake wani bai yin sallah in an cewa na kai baka yadda Allah bane sai ya ce ai a zuci ne ba ruwanka da ni to wannan yana cewa zuciyar ta shi ma bata gasgata ba yace wa inna ma a'atallahu kullu jarihatin amalan lam yu'tihi al-ukhra Allah ya baiwa kowace gaba cikin gabobin dan adam aikin da za ta yi na imani wanda ita ya shafa bai shafa ɗaya ba fa amalul qalbi al-i'tiqad ita zuciya aikinta kudircewa a cikin zuciyar wa amalul lisani al-qaul shi kuma harshe aikinsa na imani shine furtawa furta kalmar shahada karatun alqur'ani istighfari haylala tasbihi salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan ayyukan imani ne da ake yin su da mene da harshe wa amalul yadaini war rijlaini almashi kafa kuma su tafiya su je inda za a aikin alkhairi wal yadaini tanawul su kuma hannu ya dauka haka nan Allah ya sanya wa kowane daga cikin su wato ayyukan da zai tafiya da mutum yake zuwa masallaci aikin imani ne yana da ladarsa daukan buta da mutum zai yi alola aikin imani ne daukan takobi da zai yi jihadi aikin imani ne daukan dukiya da zai yi da hannunsa ya bayar sadaka ko kyauta ko zakka duka ayyukan imani ne saboda kowace gaba tana da aikin ta da take yi na imani. Dan haka shiga musulunci da imani da shi yana nufin wato shiga ga baki daya. Kuma da Allah ya ce udkhulu fis silmi kaffa. Ku shiga musulunci ga baki daya, ka shiga da zuciyarka, ka shiga da bakinka, ka kuma shiga da mene? Da hannunka, da kafarka, da idanka, da komai. Allah ya ce bil ghaibi. Allazina yu'minuna bil ghaibi, wanda suke imani da abin da basu gani ba, basu sani ba, Allah ne ya ba su labari. Asalin abin da ake cewa al ghaib shine ma ghaba an anhu ko anka, abin da baka ganin sa, baka ganin shi da idanka, baka jin kanshin shi da hancinka, baka iya dandanan sa da bakinka, baka jin sautin sa da kunnanka, to wannan shine al ghaib. Ibn al-Arabi yake cewa hakikan abin da ake nufi da al-ghaib shine ma gaba anil hawas, abin da ya fuku daga senses, mimma la yusalu ilayhi illa bin nadhri duna nadhri, abin da bai saka sani ba sai in an maka bayani kwakwalwarka ta dike, amma dai da gani ko da ji ko da tabawa bai saka kai shi ba. Wannan al-ghaibu wato shine ɗaya daga cikin siffofin wato al-imanu bil ghaib, shine ɗaya daga cikin siffofin mu ne da aka ambata mana anan. Daga cikin abin da ake cewa al-ghaibu akwai shi kanshi Allah madaukakin sarki ghaibu ne, wato Allah ya ɓoye kansa ba a ganin sa. Allah bai yarda mutane su ganshi a nan duniya ba, amma a matsayinka na musulmi ka yi imani da shi. Sannan daga cikin ghaibu akwai shi kanshi wahayi din. Wahayi ghaibu ne sai da aka zo aka gaya maka, kamar da Allah yake cewa wa ma huwa alal ghaibi bidhanin. Shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance mai rowar abinda aka aiko mishi na ilimi ba. Daga cikin ghaibu akwai abubuwan kaddara da suke faruwa yau da kullum, abinda zai faru gobe, da anjima, da jibi, da baɗi, ba wanda ya sani sai Allah, ana ce mishi ghaibu. Shi ne abinda Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka ce musu walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa masani su, da na san abin da zai faru gobe, da na yawaita aikin alkhairi. Daga cikin ghaibu akwai adhan, abin da baka da yaqini akan sa sai dai ka kayi zato, kamar da Allah yake cewa rajaman bil ghaibi, sai kullu salastun salastu rabi'u kalbuhum wa kullu khamsatun sadisun kalbuhum rajaman bil ghaibi, wato rajaman bidhanni, da zato. Haka wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id ay bidhanni, cikin suratu Saba. Daga cikin ghaibu akwai ruwan sama, almatar, ruwan sama ghaibu ne a cikin lafazin Alqur'ani, saboda ba wanda ya isa ya san yaushe za a saukar da shi, meye adadin sa, meye albarka da za a samu, ko menene jaraba da za a samu game da shi. Shine ma'anar fara Allah wa indahu mafatihul ghaibi, Allah shi ke rike da makullayan wato ruwan sama da ke shiga da ke sauka. Daga ciki har ila yau ana Qur'ani ya kirayi watan mutuwa Annabi Sulaiman, Allah ya kiraye ta da suna ghaibu saboda jahiltarta da waɗanda suke zauna a fada suke. Wai da Allah yake cewa falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Nabi Sulaiman ya rasu saboda kwarjininsa ba wanda ya san ya rasu, sai da kwagirin da ke hannunsa gara ta ci ƙasan shi ya fadi. Shi ne Allah yake cewa sun ce allau kanu ya'lamuna alghaiba, da sun san ghaibu da ba su zauna cikin azaba bayan mutuwa Annabi Sulaiman. Da dai ma'anoni da yawa ire-iren waɗannan. Haka nan Allahul Mahfuz shi ma ghaibu. Allah ya ce attala alghaiba, shin ya laika Allahul Mahfuz ne, am ittakhadha inda rahmani ahada. Haka an in am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ko kullu Allahul Mahfuz yana hannunsu ne. Haka nan halin miji baya gida, to yana yanayin ghaibu, kamar da Allah yake cewa fasalihatu ta'ibatu hafizatun lilghaibi mata mutanen kirki wanda suke kiya suke kiyaye amanar sanda mijinsu baya hafizatul liyabi zawji da wasu ma'anoni wadanda ba wannan ba dan haka abinda muke cewa takeice yadda malamai suka fassara abinda ake ce maghaibu shine duk wani abu da Allah ya bada labari wanda ba a ganshi da ido ba an dai ji labarin da gaskiya abinda ya faru a wannan duniya a lokutan da suka wuce da abinda zai faru a wannan duniya a lokutan da ke zuwa da abinda ke bayan wannan duniya na samuwa shi kanshi Allah da samuwar mala'ikunsa da samuwar aljanna da wuta da samuwar sirai da samuwar mala'iku na wuta da na aljanna da duk sauran abin da kake jin ana fada wanda ba gani ba shine al-ghaibu to yana daga cikin sharɗan ka zama mumini ya zama duk abin da Allah ya bada labari game da wannan bigire na gaibu to kai imani kada ka ce zaka yi question ko ka ce zaka kawo wani reasoning cewa ya saba wa logic ko ya saba wa abin da ka saba gani ko baka yadda ba ko baka amince ba alal misali Allah ya ba mu labarin wasu al'ummomi masu ƙarfi da girma wa samuri alladhina jabu sakhara bil wat wa fil fir'auna dhil autat wanda aka ce gidajen su duwatsu ne suke fafewa ko kuma mutum ya ce bai yadda ba mun yi ishara zuwa ga abin da Allah ya ba da labari na tayar da matattu da yayi a nan duniya kada mutum ya ce bai yadda ba da ishara akan abin da zai faru a kabar a cikin kabari na tayar da mutum da za a yi a dawo mishi da ransa da tambayoyin da za a yi masa a sanya mishi ni'ima in dan aljanna ne ko a sanya mishi azaba idan dan wuta ne Allah ka dare duk wannan ma gaibu ne kada mutum ya ce bai yadda ba in dai shi mumini ne da duk wani abu da kasan ana ambato game da abin da ya shafi lahira ko abin da ya shafi wani abu da ba a taba gani ba Allah ya ce wa yuqimuna salata kuma suna tsayi da sallah abinda ake nufi da tsayi da sallah iqamatuha ada'uha bi hududiha wa furudiha alwajibu alaiha alwajibu fiha ala ma furidat alaihi ala ma furida alaihi tsayi da sallah shine yin sallah cikakkiya akan lokacinta da cikakkiya alula da tsarki da natsuwa da cikakkiyar kabbara da cikakken karatu da ruku'u cikakke da cika dukkanin gabobin sallah wato ya zama mutum yana cika sallah yana cika ruku'u yana cika sujuda yana cika tilawa yana kuma yin khushu'i yana jin tsoron Allah yana natsuwa yana fuskantar Allah a wurin sallarsa to wannan shine ma'anan iqamatis salah kamar yadda duk malamai suke fada Imam Ibn Kathir yana cewa iqamatus salati itimamur ruku'i wa sujudi wa tilawati wal khushu'i wal iqbali 'alayha fiha wal muhafazati 'ala awqatiha wato da cika sallah yana nufin cika ruku'u da cika sujuda da cika tsayuwa da tsoron Allah da natsuwa a cikin sallah da kuma yin ta akan lokaci ya zama na lokacin sallah na yi zaka bar duk abin da kake yi ka je kai kar ka zama daga cikin waɗanda suke barin sallah sai sanda suka samu sarari wato yana cikin wata harka bare tsaya yi sallah sawa'un ma'aikaci ne ko direba ne ko ɗan kasuwa ne ko manomi ne ko wanda yake aiki ne a wajen sana'arsa mai zama na cewa hankalinka yana kan sallah ƙwaƙwalwarka da zuciyarka tana nan tana kan tunanin sallah ta gaba an yi la'asar to kana nan kana jiran magariba an yi magariba kana nan zuciyarka na talake da isha an yi isha zuciyarka na tunanin sallah ta gaba asubahi shine kiyaye lokacinta Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kiyaye lokaci shine yace al muhafazatu ala mawaqitiha wa isbabu tuhuri laha da yin cikakkiya alula yana daga cikin alamar imani mutum ya dinga cika alular shi kyakkyawa cikakkiya koda ana cikin yanayi na sanyi ba zai shafa sama ba zai alular shi cikakkiya to wannan yana cikin alamar imani wa tamamu ruku'iha wa sujudiha da cika ruku'u da sujuda wa tilawatul qur'an da cika karatun alqur'ani fiha wa tashahhud da cika tahiyya wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da yau annabi salati a cikin tahiyya fahaza iqamatuhu, wannan shine tsaye da sallah. Wannan yana nuna mana cewa ma'ana tsaye da sallah dole sai mutum ya san ta ilminci, kuma abin da yake bukata kafin ya tsaye da sallar akwai ilimi a ciki, sannan akwai himma, sannan akwai wato dagewa da neman addu'a wurin Allah, Allah ya sa ka zama mai tsaye da sallah. Saboda haka mutum yana bukatan ya koyi sallah a matsayinta na ibada, ya koyi karatun Fatiha, ya koyi rukunnanta da sunnoninta da mustahabbanta, ya san siffarta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallatata. Wani dan uwa cikin mahalarta ka wannan karatu ya rubuta wata tambaya cewa yana so a mai bayani game da siffan sallah a nuna a aikace. To wannan zai zama wani darasi ne mai zaman kanshi idan an samu yanayin haka insha Allah. Amma kafin nan dai zan iya mana ishara zuwa ga akwai cassette na video wanda yana nan akan YouTube, wanda malamin mu Sheikh Mumal Albani Zari Allah ya gafarta mai ya dauki kusan awa 2 da rabi yana demonstration, yana demonstrating din yadda ake sallah a aikace, cewa ga yadda ake daga hannu wajen kabbara, ga yadda ake karatu, ga yadda ake tsayuwar sallah, ga yadda ake rungume hannu a kirji, in an yi ruku'u ya kamata bayan ka yayi, in an taso me ake yi, da zikirorin da ake har zuwa ƙarshen raka'a. Kuma zaka samu na wasu malaman ma daban-daban. Sannan ga littafai nan da suka kawo haka, Sifatu Salah na Sheikh Al-Albani, ga littafai na fiqh irin su risala duk sun yi bayani akan yaya ake yin sallah. To ya kamata mutum ya zama ya koyi sallah a aikace, kada kawai ya zama yana yin ta ne yadda ga mutane suna yi. Sannan ya zama zikirori da ake yi a cikin sallah, to kai kokari ka haddace su. Zikirin da ake na du'aul istiftah da zaran an yi kabbara harama, da wanda ake a cikin ruku'u, da wanda ake bayan an dago daga ruku'u, da na sujuda, da na tsakankanin sujuda guda biyu, da tahiyya, da abin da ake karantawa bayan tahiyya na addu'o'i da zikirori da sauransu. Waɗannan da ya kamata mutum ya zama ya kiyaye su. Sallah ita ce rukuni mafi girma a cikin rukunnan ibadar musulunci, wanda idan mutum ya cika shi to babu abin zargi a kansa. Ranar alkiyama Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sallah ita za a fara aunawa, idan ta cika shikenan duka sauran ayyuka ma sai a karba, idan ta samu matsala shikenan duka sauran ayyuka sai a yi watsi da su, ba za a karba ba. Allah ka sa a karbi sallah. Allah yace wa mimma razaqnahum yunfiquna, waɗanda kuma wato suke ciyarwa daga abinda muka azurta su, wato bayan sun yi sallah kuma suna ciyarwa daga abinda aka azurta su na sallah, wato suna yin dukkanin ayyukan da Allah ya daura musu. Sai aka yi misali da ayyuka guda biyu. Sallah wadda take wakiltar aiki na ibada wanda ke tsakanin bayi da Ubangijinsu, sai aka ambaci mafi girma. Sai aka ambaci al-infaq, shine aiki na ibada wanda Allah ya ce bayi su aikata ma ƴan uwansu bayi, wato bayin Allah masu wadata su dauki dukiyarsu su ba bayin Allah wanda basu kai su wadata ba. Wannan wani nau'i ne na ayyukan ibada wanda ke da alaka da bayi tsakankaninsu. A cikin Alkur'ani mai girma ana yawaita hada tsakanin sallah da zakka, ko sallah da infaki. Hasali ma malamai suna cewa a kusan dukkanin da aka ambaci zakka, kamar wurare kusan 19 ko 20 an gwamata, inda an ambaci da alif da lam to an gwamata da sallah ne. A wuri biyu ne kawai aka keɓance zakka da ambato ba tare da an ambaci sallah ba. Wuri na ɗaya faɗin Allah wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa aktubha lillazina la yu'tuna zakata, kaga ba ce lillazina la yu'tuna salata wa la yu'tuna zakata ba. Nan kuma saboda yazo a mahalli ne na nafi, lillazina la yu'tuna zakata Allah yace wa hum bi ayatina la yu'minun a cikin suratu A'raf. Ko a wuri na biyu da aka ambaci zakka ba a hada ta da sallah ba shine allazina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun afussilat, daga duka a wajen nafi ne, wajen kore samuwar aiki. Amma din da aka zo da shi wato dan nuna cewa suna yi to ana ambata su tare ne, saboda haka zaka ga cewa sayyidina Abubakar ya yaki wanda suka kiba da zakka da suna sallah, saboda sallah da zakka hasana ce da usaina, ba a raba su, tagwaye ne. sai na bakar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati aka bashi halifanci sai aka samu wasu sun ce to mu dai za mu yi sallah mutanen kauye suka ce za mu yi sallah amma ba za mu bada zakka ba dama zakka muna ba Muhammad ne tunda ya mutu ba za mu ba kowa dukiyar mu sai na bakar ya ce wallahi da za su hana ni koda gurgudan wato abin daure akuya igiyar daure akuya wanda suka kasance suna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya kuma law mana uni anakan wanda tafi inganci da ba su hana ni wata yar batalar akuya da suke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na maka yace da sai na yake su akai saboda kai yana daga cikin babban kuskure ce mutum musulmi yana sallah yana salati yana da arzikin da zai zakka amma kuma baya yi saboda kai ya zama wato ya fadi ba zani kenan eh baya ba zani domin da aka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace guniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati allahi ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine na daya sai allah yace wa iqamis sala wa ita'iz zakah da tsayi da sallah da kuma bayar da zakah saboda haka mutanen kirki sune wanda suke tsayi da sallah suna bada zakah bari mu ji abinda ibnu kathirin yake fada a wannan mahallin yake cewa kathiran ma yuqrinu Allahu ta'ala baina salati wal infaqi fil amwal so da dama Allah yakan gwama tsakanin sallah da ciyarwa na dukiya fa inna salata haqqullahi wa ibadatuhu ita sallah ita ce haƙin Allah kuma bautar Allah wa hiya mushtamilatun ala tauhidihi wa thana'i alayhi wa tamjidi abinda ke cikin sallah shine tsantsanta bauta ga Allah da yi wa Allah yabo da kirari wal ibtihalu ilayhi da kuma zuwa ga Allah wa du'a'uhu da kiran Allah roƙon Allah wa tawakkulu alayhi da dogara ga Allah wannan dai yana cikin sallah tauhidi dogaro ga Allah neman biyan bukatu a gurin Allah addu'a a wurin Allah wal infaqu shi kuma ciyarwa huwa min al ihsani ila al makhluqina shi kuma nau'in wato sada zumunta ne da kyautatawa ga bayin Allah bin naf'il muta'addi ilayhi ka dauki wani abu wanda amfaninsa zai kai gare su kaga sallah idan ka yi ta amfaninta yana tsayawa ne akan ka kai kadai kake samun ladanta amma idan kai ciyarwa to amfanin aikin da kai ka samu lada sannan kuma shi wanda ka ba shi kuma ya samu walwala ya samu wadata saboda haka yake cewa wa aulan nasu bidhalika alqarabat mafi dacewan wanda yafi dacewa a ciyar da shi a taimaka mishi sune na kusa wal ahlul da mutanen gidanka wal mamalik sai kuma bayi ma'aikata a karkashinka summal ajanib sannan sauran mutane fa kullu min hadhihi nafaqat al wajiba wa zakat al mafruda dakhilun fi qawlihi wa mimma razaqnahum yunfiqu duk ciyarwa da zakai a gidanka wanda zaka taimaka wa ƴan uwanka wanda zaka taimaka wa masallacinku da na marayu da na dangi na kusa da na nesa da asalin zakata farilla duk suna cikin al infaq da aka ambata nan shi za ka bari shi wa mimma razaqnahum yunfiquna da an ce yuzakkun zai zama zakkar kadai banda sauran cewa saboda haka abinda ake nufi a nan hada abubuwan guda biyu yin sallah tsayi da ita da kuma ba da infaki shine bayar da zakata wajibi da kuma bayar da sauran haƙoƙi wanda ba na wajibi ba haƙoƙi na mustahabi da ke cikin dukiya su ma a ba da su kamar yadda aka ba da ainihin wato dukiya wannan yana nuna mana nazariyar musulunci ta fuskar daidaito daidaita al'amarin lahira da al'amarin duniya al'amarin lahira shine tsayi da sallah domin duk wanda yake sallah yana yin ta ne don abin da zai samu a lahira amma al'amarin duniya kuma shine neman abinci da neman abin rufa asiri to idan Allah ya baka wato falalarsa ka nemi abin da za ka yi rayu da shi kuma abin da ka samu ya zama ya yi yawa ya kai wani adadi sai kuma Allah ya ce ka ɗiba daga ciki ka bai wa wasu suma wannan duka na duniya ne domin a samu kyakkyawar rayuwa a duniya kafin a same ta sai ya zama arziki ya wadata masu arziki ba su kaɗaitu da arzikinsu kadai ba ya zama na sauran talakawa suna samun nasibin su a cikin arzikin. Ku sai rayuwar duniya ce dadi. Rayuwar lahira kuma ba ce dadi ba, koda an samu arziki a duniya, koda an samu wadata a duniya, idan babu sallah. Kisa sai aka ambaci sallah dan tawakkilci abinda ake nema na tsira a lahira. Aka ambaci zakka ko kuma infaki dan tawakkilci abinda ake nema na tsira a duniya. Wannan shine ma'anar balance addu'a da kullun kake yi cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Duk abinda mutum ya samu a duniya, idan bai samu lahira ba, sai ya manta da dukkanin dadin da ya ji gabaki da ba zai tuna shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a zo da cikin kafirai mutumin da yafi kowa morewa a duniya, a dauko shi a tsoma shi a cikin wuta, tsomawa daya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka fitar da shi sai a ce masa, ka taba tuna wani dadin duniya da ka ji? Zai rantse da Allah ya ce bai taba tuna ya ji dadin duniya ba. So da kan uwa mu kiyaye ya zama na cewa mu sanya wato lahira a gaba, muna neman ta ka'in da na'in, kada kuma mu manta da ainihin duniya da halasci da abin da ke cikin ta na halasci. Wa mutagifi ma atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna. Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim walladhina yu'minuna ko na walladhina yu'minuna bima unzila ilayka. A mun tsallaka ba mu dogon magana akan zakka ba, duk da ya ambace ta anan sai in mun je gaba inda zai ambace insha Allah ayin zakka mai magana akan ta. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, waɗannan mu'minai sune masu yin imani da abinda aka saukar zuwa gare ka. Wa ma unzila min qablika, da abinda aka saukar gabaninka. Wa bil akhirati hum yuqinuna, sannan kuma suna da imani da lahira. Daga cikin sofin mu'mini da aka ambata shine wato imani da abinda Allah ya saukar, wato imani da dukkanin littattafai da aka saukar a ma'annabawa kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da wanda aka saukar ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Qur'ani da hadisi kin. Bayan zamu lura cewa an fara ambatan walazina yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, aka fara ambatan abinda aka saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin aka ambaci abinda aka saukar ma wani sa. Duk da cewa a tarihance sai da aka fara saukar da wadancan kafin aka saukar da Al-Qur'ani. Me yasa? Saboda Al-Qur'ani ya riga ya mamaye su, kamar yadda muka ji a hadisin da muka ambata a darasin da ya gabata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani a madadin At-Taura kaza, a madadin Injila kaza, a madadin Zabura kaza, sannan an ƙara mini kaza. Kuma Allah yana cewa wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi, sai Allah ya ce mini wa muhayminan alayhi, cikin Ma'ida. Allah ya ce musu kuma da Al-Qur'ani wanda yake yana gasgata abinda aka saukar gabaninsa, kuma ya mamaye shi, ya yi dominating komai, wato an soke waɗancan littafan sakamakon zuwansa. Hukuncen da ke cikinsu an shigar da su cikin Al-Qur'ani da ana buƙatar su. Shi yasa Allah yake ba mu labari game da waɗanda ba su halaka gabaki ɗaya cikin kiristoci ba, wanda suke da ragowar hankali a cikinsu, da Allah yake cewa idza sami'u ma unzila ilayka amma idza rasuli tara a'yunuhum tafidu min adh-dham'i, zaka ga idansu yana kuka saboda sun ji abin yayi kama da abin da suka sani. Dukkan hukunce-hukuncen Allah waɗanda ba a soke su ba, wanda ake ci gaba da amfani da su a cikin At-Taura da Zabura da Injila, duka sun zo a cikin Al-Qur'ani. Wasu ma har ana ambatan su karara a ce wannan nasu ne. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadin fil ard, wannan yana gaya maka cewa dama can a cikin At-Taura akwai hukunci game da kisan kai. Ina fata mun gane wannan. Haka kamar yadda aka faɗi na azumi, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum, shine ma'anan wato muhayminan alaihi, Qur'ani ya riga ya kankange ko ina ba a buƙatar wannan littafin. To sai aka fara ambatan Al-Qur'ani kafin a ambaci waɗancan littafin, saboda Qur'ani ya mamaye duka farfajiyar duniya, sannan kuma Al-Qur'ani ya soke hukunce-hukuncen da suke cikinsu in banda abinda ya tabbatar. Ma unzila ilayka shine alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma annabi yana cewa an yi mini wahayin alqur'ani da kwatan kwacin sa ta fuskar karfin hujja da ta fuskar ingancin cewa daga Allah ne. To alqur'ani da sunna dai ne, amma ta fuskar mu'jiza da falala da kuma da zaran an karanta a samu lada da kuma yadda Allah ya wanzar da shi babu wani sirki a cikin sa, to wannan alqur'ani ya daren mu sunnatan. Kuma unzila min qablika, mun yi imani da abinda aka saukar gabaninka shine mene? At-taura da aka saukar annabi Musa, zabura da aka ce an saukarwa wace na Dawud da zabura, injila da aka saukar annabi Isa alaihi salam, sufi Ibrahima wa Musa da aka saukarwa ainihin annabi Ibrahim da annabi Musa da makamantansu, da ma duk sauran abinda aka saukarwa dukkanin annabawa. Kuma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna, Allah ya ce kuma su masu sakankan cewa ne cewa lalle lalle akwai lahira. Wannan mas'ala jama'a ta batun tabbatar da samuwa alkiyama, kamar da muka ambata a darasi da ya gabata, mas'ala ce mai matukar girma a cikin sha'anin ainihin wato addinin musulunci. Kafin mu je gare ta za mu ga mai fashin baki akan ta a gaba insha Allah. Amma mutum bai zama mumini sai imani da ranar lahira, sai ya hada da imani da Allah da imani da ranar lahira, ya tabbatar da cewa bayan an mutu akwai tashi, akwai hisabi, akwai ran da za a tsayu a gaban Allah. Wannan sababin da aka ambata aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, shin siffofin muminan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne koko siffofin muminan sauran al'ummomi ne? Musamman yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika, suna imani da abinda aka saukar maka da kuma sun yi imani da abinda aka saukar gabaninka. Da yana daukar ma'ana biyu, mu musulmai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da alqur'ani, mun yi imani da sunnar littafai, sannan kuma wanda aka samu cikin wanda da ba musulmi bane sai goye musulunta, shi ma wajibi ne ya yi imani da alqur'ani, ya yi imani da sauran. Ko da bai riske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, Allah ya musu alƙawarin cewa in suna so su zama mu'minai sai sun gazgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad. Shi yasa yazo a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane uku wanda za a ba su ladan duk aikin da suka yi, za a ninka musu ladan shi so biyu. Daga ciki akwai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yake cewa akwai mutum cikin ahlul kitabi wanda aka aiko mishi da annabin sa yayin imani da shi, sannan kuma ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga musulunci. To duk aikin ibadar da yayi za a ninka mishi irin ladan da ake ba kai musulmi da aka haifeka musulunci. Saboda shi yanzu ya bi annabawa biyu, ya taɓa bin annabi Musa, ya bi kuma ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya taɓa bin annabi Isa, ya bi kuma ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kuma ka bi annabi ɗaya ne kawai. Wannan yana iya ɗaukar wannan fassara, wallahu a'lam. Wa bil akhirati hum yuqinun, kuma su masu wato yaqini ne a da lahira. Waɗannan ayoyi guda hudu kenan ko? A cikin su mun ji siffofin muminai waɗanda suka haɗa da bayani akan mu'jizar alqur'ani mai girma, da kasancewar shi za a tattara shi a nan gaba, da kuma kasancewar shi shari'a ga masu tsoron Allah masu takawa. Kuma aka ambata mana daga cikin sababbinsu akwai kasancewar su imani da gaibu, suna tsaye da sallah, suna ba da zakka, sannan suna imani da littattafan da suka shuɗe da kuma littafin da ake yayi yanzu shine alqur'ani. Waɗannan siffofin muminai kenan da aka ambata a dunkule a nan cikin ainihin wato farkon suratu al-Baqara. Ina ganin bari mu saurara haka, za mu tashi akan faɗin Allah mai kenan. Ulaika ala hudan min rabbihim, ko ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, mun zo a gobe insha Allah. Akwai wasu daga cikin tambayoyi kamar yadda muka saba. Wannan yana cewa wai da aka yi magana akan falalar karanta alqur'ani shin to ina kuma falalar sauraron alqur'ani shi ma akwai lada yi wallahi akwai falalar sauraron alqur'ani Allah ya faɗa qararar da yake cewa wa idza quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun cikin suratul a'raf ko daga in ka saurari alqur'ani kai aikin saurare da aka umurce ka kuma yana da kyau ma ko da yaushe a dinga saurari alqur'ani karka takeita akan karantawa kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira wasu cikin sahabbansa irin ibnu mas'udin yace zo ka karanta mu alqur'ani ina so in ji shi daga wani ba daga baki na ba yake kira ubayy dan ka'ab yace zo ka zauna Allah ya ce in ce ka karanta mun sura kaza in saurara so da ka saurari alqur'ani shi ma aiki ne mai falala kuka saurara daga karatun wani makaranci wanda yake yi live kana kallon shi yana kallon ka da sauraron da ake a sallah da kuma sauraron da ake yi daga karatu da aka yi recording audio ne ko video ne ka dinga saurara wannan yana sa zuciya ta laushi sosai wallahi a'lam wannan yace wai yana so ya sanya zai yi mu'amala da wanda ba musulmi ba to mu'amala wani abu ne mai fadi akwai mu'amala ta makwabtaka akwai ta kasuwanci akwai ta dangantaka jini akwai ire-irensu kowace mu'amala ya kamata ta zama tana da guidance daga ka'idojin shari'a wanda kuma wannan wata magana ce mai yawa akwai tafi da aka rubuta da yawa akai Ibn Qayyim al-Jawziyya yana da littafi musamman da ya rubuta akan ainihin wato mu'amala da wanda ba musulmai ba ko mu'amala ta da alaka da inda ka samu kanka akwai inda ake mu'amala da su inda musulunci yake da izza inda musulunci shike da ta cewa mu'amala ta bambanta da idan ka je garin su ta bambanta da inda yake zaman irin wannan zaman na 50-50 na Najeriya da haka ba zai yi mu tattauna akan wannan lokaci guda ba wannan kuma yace mutumin da yake azumi a bakin shi kuma an kira sallah bai tashi yayin sallah ba so okay an kira sallah bai sha ruwa ba har sai da aka idar da sallah don nan ga irin sallah irin azumin ɗan shi'a yake ɗan shi'a su ne ba sa shan ruwa sai taurari sun fito amma mu musulmi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu gaggauta buɗe baki da zarar rana ta fadi saboda ka abinda ya kamaci musulmi kenan ya gaggauta insha Allah wannan yace wai a cikin classification da aka yi na suratul baqara ba a faɗi ina ne batun haruta da maruta da kuma talut da jalut a an faɗa mana ba a dai faɗe shi ƙarara ba ai na faɗan magana game da abinda ya shafi ambaton banu isra'ila wannan wani sashi ne na ambaton banu isra'ila na faɗi magana game da sashi na ambaton sihiri batun wannan kam haruta da maruta ba shine wattaba umma tatbi shayatinu ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru zuwa karshen ayoyin ai wani bangare na ambaton banu isra'ila haruta da maruta kuma tun daga fadin Allah alam tara ilal mala'i min bani isra'ila in kan nabiyin min ba'dihi ko min ba'di musa ib aslana malikan buqatil fi sabilillah shine ambaton qaluta in Allah ya kai mu lokacin za a yi karatu insha Allah abun ne da yawa kuma mutuwa ta shiga kasuwa Allah ya kyauta to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah